Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Wata makarantar ƴan mari a nan Kano ta saki ƴan marinta guda 100 daidai saboda wata fargaba da ake jin tsoron ka iya zuwa ta zo. Sai a biyo mu cikin shirin don jin makarantar da ta saki wannan ƴan mari. Shi kuwa asibitin ƙwararru na Murtala ya ce ga wannan da yake ci gaba da kula da ita yau tsawon shekaru 20 gawar da ya mallakar gwamnatin Kano ce, kuma za su ci gaba da rike wannan gawa har zuwa lokacin da aka umarni a sake ta. Za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da matashin mahaifin da gawarsa ke asibitin yau shekaru 20 kenan. Shi kuwa Bafulatanin nan da ya haddace sunayen ƙananan hukumomi guda 744 na ƙasar nan ya ce waye gari ya yi kawai ya ga ya haddace bai kuma je makaranta ba. Ba kuma a rediyo ya ji sunayen ba. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci. Sai a gyara zama domin kasancewa da
Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mandogarage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo.
Leventis Agege Abeokuta Expressway Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci.
Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmad Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
Yan adaidaita,
yan taxi
da yan okada
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takuici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800 22 7 8 9 3
ko 0800 22 7 5 3
ko 0800 8 9 7 4
Sanro oban karbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na Wanzen mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa, ga ƙamshi mai gamsarwa. Lokacin da kai amfani da maganin sauro na Wanzen, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na Wanzen shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na Wanzen tuni ya ɗara sauron. Yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0800 7 9 0 0 7 7 ko 0700 3 7 5 5 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na Wanzen, shi ne zai gamsar da ku.
Iyali na Ibn Santa ku zo mu je mu yi taron biki, maza mata nan ya zama alƙiblar zamani.
Jama'a ku saurare ni, sunana Ladidi. Lokacin gudanar da shagalin biki na sai karatowa yake, amma ban san takamaimai a wani ɗakin taro ya dace a gudanar da shagalin bikin ba.
To ki saurara Ladidi, ga shawara daga bakin dan aiki. Ki garzaya ka tafara makeken ɗakin taro da aka yi wa suna Lina Ibn Santa. Suna da wadataccen waje wanda zai ɗebe kowa da kowa. A Lina Ibn Santa akwai manya-manyan AC masu sanyi, raƙaƙau da wadatattun kujeru na alfarma. Alina Ibn Santa suna da isasshen wajen ajiye ababen hawa. Ga isasshen tsaro Alina Ibn Santa.
Kun ga kenan biki na Alina Ibn Santa ya dace.
Adireshin su yana nan akan titin Northwest, wato Jami'ar Yusuf Maitama Sule, hanyar zuwa Kabuga.
Don ƙarin bayani 0800 34 91 06 ko kuma 0800 33 33 00.
Shagalin bikin dan aiki Alina Ibn Santa za a gudanar.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda ma sallan magana kan ce ka sha kallo. A ranar Juma'ar nan ne aka bude gagarumin masallacin Juma'a, wanda kuma aka nada masa suna da Malam Umar Sa'idu Tudun Wada. an dai bude wannan masallacin Juma'a ne a gidan radio na manoma dake tukuntawa dubun-dubatan al'umma ne suka samu halartar sallar Juma'a a yau wazirin Kano dai Malam Sa'ad Shehu Gidado shine ya jagoranci gabatar da sallah a wannan masallaci na Umar Sa'idu Tudun Wada babu shakka duniyar jarida ba za ta iya mantawa da gagarumar gudunmawa da Umar Sa'idu Tudun Wada ya bayar ba musamman wajen bunƙasa ci gaban al'umma da rayuwar su da kuma samar da ilimi haka ne sanya aka sanya wa wannan masallaci sunan mai ragayi Malam Umar Sa'idu Tudun Wada da fatan Allah Ubangiji ya gafarta wa Umar Sa'idu Tudun Wada ya sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga dausayin gidan aljanna a yau ne dai asibitin kwararru na Mutala ya bada sanarwar cewar gawan nan ta wani matashi mai suna Awali Sha'ibu Brigade tana nan a hannun asibitin kuma tana ci gaba da kulawa da ita duk da cewa yau kusan shekaru 20 kenan da wannan matashi ya riga mu gidan gaskiya bayan da ake zargin wani sifetan yan sanda mai suna kwanta-kwanta shi ake zargi da sanadiyar mutuwar wannan matashi mai suna Awali Sha'ibu yau dai kusan shekaru 20 kenan wannan gawa tana mutuwa ne da asibitin kwararru na Mutala ana kuma ci gaba da kula da ita to a yau ma filin inda ranka zai kawo muku ci gaban tattaunawa da Shu'aibu Ahmadu wanda kuma a yau ya bayyana kokarin da mahukunta suka yi ga Shu'aibu Ahmadu
muka zo gurin mai martaba sarkin Kano ya tura mu wurin commissioner yace abun ne yaro ne ce ba zan binne ba da Allah in hakura in binne yaron nan nace mai a ba zan binne ba to muna ta wannan mujadala da shi na sabko kasa ne tafiya ta aka neme ni ma na fita kwata-kwata daga Banfai shikenan muka zo su dan talata suka saki dawowa gidan mu muna fira da su da wasu MBBC ban rike sunan su ba
dattijo Shu'aibu Ahmadu kenan da haka mai sauraro sai a tara a shirye-shiryen mu na gaba domin kuwa zamu ci gaba da kawo muku tattaunawa da wannan dattijo mai suna Shu'aibu Ahmadu wanda ya bris da gawar dansa har zuwa lokacin da isa mu adalci yanzu kuma sai hukumar custom dake nan Kano wato dai ofishin ta dake kula da shiyar Kano da Jigawa ga karshen controller Ahmad Nasir Muhammad inda hukumar ta sanar da kama wata makareriyar mota inda aka cika tankin ta da shinkafa a waje ake kuma kokarin shigowa da ita cikin garin Kano jami'an custom din dai sun kama wannan mota makare da wannan shinkafa kuma sannan shinkafar ba fa a cikin buhu take ba a an faffarke ta an zuba ta kai kace ruwa ka debo shugaban hukumar custom na Kano ta Jigawa ya ce yayi mamaki kan yadda aka zuba wannan shinkafa ba tare da la'akari da irin matsala da kuma rashin tsafta da ma rashin kintsi da ma shinkafar za ta haifar ga wanda isa mu yace wannan shinkafa ba kwadake da hukumar ta custom ta ce har yanzu tana ci gaba da binciken wadanda suka dauko wannan mota domin ko zuwa yanzu sun tsere sun cika wandunan su da iska illa iyaka dai motar kadai aka kama Allah ya sanya mu dace Da safiyar yau ne makarantar ƴan mari ta Malam Manzo Arze ta sanar da sakin ƴan mari sama da guda 100 al'umar yankin Koki da Arze da ma sauran unguwannin dake makwabtaka da wannan makaranta sun gane wa idan su yanda ƴan marin suka rika rawa da bushasha lokacin da suka saki iskar ƴanci inda ƴan marin suka rinka jidar akwatunan su da ma sauran kayayyakin su suna fita bakin titi domin neman babaran a daidai su sau domin dai komawa gida Wannan dai ya biyo bayan wani mataki da hukumar gudanarwar makarantar ta Malam Muhammad Manzo Arze ta dauka inda ta saki ƴan mari sama da guda 100 kwadake dai wata majiya a makarantar ta bayyana cewar an saki ƴan marin ne sakamakon wata fargaba da makarantar ta shiga wakilin mu Usman Nagudu ya zanta da wasu ƴan marin lokacin da aka sake su suke kuma kan hanyar su ta tafiya gidansu wadanda suka bayyana masa cewar ya ma zama wajibi a sake su saboda idan mahukunta suka zo za su tarar da irin halin da aka taras a makarantun Kaduna da daura da sauransu
wallahi da gaskiya ne an sake mu ga mu din a waje muna harkokin gaban mu yau aka sake mu ran juma'a
wace makaranta aka sake
ku makarantar arzi
amma akwai ragowa
a sama dan wannan malam Aminu ba sake su ba
zalinsin da suke a arzi yayi yawa kawai bisan baciyar dan adam a rayuwar duniya ta bar ma ɗaya mutum takwas
ga wahala
a yanzu haka ina nuna ma bayana sai kai mamaki
har ila yau wakilin mu ya shiga wannan makaranta ta malam Manzo Arze har ma ya samu nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta Wato Malam Aminu Abubakar inda yace gaskiya ne sun saki wannan tarin ƴan mari amma dai sun yi haka ne saboda fargaba da kuma barazana da take tattare da kirazan malaman domin kuwa sun ce abin da ya faru a Kaduna da Daura to wajibi ne ya zama musu aya da kuma darasi ya kuma ce idan suka ci gaba da rike ƴan marin to da alama dai irin abin da ya faru a Daura zai iya faruwa a wajensu dan haka yace suka yanke shawarar sallamar tarin ƴan marin su koma gida
sakamakon abin da ya samu kai wannan abubuwa da suke ta faruwa a sauran makaranta kamar Kaduna da kuma Daura da Katsina wannan duk mun samu labari ko mun ga abubuwa da suka faru a wasu abu da shauransu to kasan ya zama na komai da tsari gabaki dai babu wanda bamu saki ba mun saki kowa da kowa
to wannan dai wata yar manuniya ce kuma aya ce ga duk mai hankali Allah kuma ya sanya mu dace ya sanya mu fi karfin zuciyar mu anan kuma cibiyar yada addinin musulunci ta Qadi Ahmad Islamic Foundation na sanar da dalibai masu sha'awar haddace alqur'ani cewa za a gabatar da daura hadda alqur'ani ta izifi 60 cikin shekara ɗaya tak ga dalibai maza da mata ana karatun alqur'anin ne a ranakun asabar da lahadi daga karfe 9 zuwa karfe 1 na rana wanda zai shiga wannan daura dole ne ya zamanto ya iya karatun alqur'ani kadimi littafin Allah ana sa ran wanda ya shiga wannan daura ya haddace alqur'ani cikin shekara ɗaya kacal amma da yarda Allah dan karɓar takardar shiga ko ƙarin bayani sai a tuntubi jami'in shirye wannan daura domin dai karɓar takardar shiga ko ƙarin bayani sai a tuntubi jami'in shirye wannan daura a makarantar Qadi Ahmad dake Fuloti mai lamba 489 Rimin Gata daura da sabuwar jami'ar Bayar a nan Kano ko kuma a kira su ta lambar waya 0806-68-55-99 ko kuma 0803-45-291 Sanarwa daga Ali Ibrahim Sani Menai. Masu sauraro shirin inda nan ka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Albashirin ku dalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE. Jamaja Academy dake nan Kano ta bude sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis daga karfe 9 na safe zuwa 12 na rana. Tsawon wata 6 ko kuma shekara 1. Ana gabatar da darussan ajujuwan jammajan dake kofar Kabuga. Ba turanci kawai ake koyarwa ba, har ma da general knowledge. Haka kuma Jammaja Academy ta dawo da karatun dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a. Suma dai a ajujuwan namu dake kofar Kabuga. A nazaran ma ana koyar turanci da general knowledge. Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jammaja Academy dake Taludu run about. Domin siyan form akan kuɗi naira 2000 kacal suna budewa kullun daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka 0807-71-93-91 ko kuma 0807-531-5757 wannan sako ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje
Ayaku kafatanin al'umar jahar Kano ana sanar da ku bonanza bonanza wato garabasa a katafaran kamfanin doron kudi ventures
kwarai kuwa akwai dogayen rikuna tsala tsala da manyan akwatunan zuba lefe ga duk wanda ya siyayya a katafaran kamfanin doron kudi plaza za a bashi zindime miyar kyauta
ana yin wannan garabasa ne bisa bude sabon wajen doron kudi ventures dake hajkan bakin danja daura da magabarta ku garzaya kantin doron kudi Ventures dake Mu'min Plaza Hajkam daura da magabarta ko areshin su dake number 10/17 Hajkam shima daura da magabarta kan titin Katsina Road doron kudi Ventures suna da reshi a kofar Kabuga Gadangami Plaza da makekin reshin su dake garin Kaduna Mangal Plaza daura da Shatale Talan Labintis G86 da G58 doron kudi Ventures haka zalika suna da reshi a garin Sokoto gawun nama kusa da kamfanin Star Times
dan karin bayani za ku iya kiran 0806-61-21-84
Hakikanin gaskiya dan aike ya gama aikin sa jama'a yanzu kam lokaci yayi da za ku bude kunnuwanku ga dan aiki zai sanar da ku cewa an bude katafaran wajen sai da kifaye da akai wa suna The Fish Shop hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na kasar waje gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturan kifi The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye eh mana girman wani kifin ya kai girman ja riri bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa ya ku matan gida ku gayawa mazajen ku su siyo muku kifi at the fish shop domin gyara miyar ku addressin su yana nan a nan babakai prime pub complex kusa da mahadar a dobayar mall wato shop right akan titin zuwa gidan zu dan karin bayani ku kira su akan number waya 0906298
1079 a zancen ƙarshe dan aike ya isar da sakonsa daga kamfanin sai da kifi the fish shop
ita kuwa kotun majistri dake nan Kano ta sanya erfim din nan wato dai Sadiya Haruna Hannun Beli wakiliyar mu Samira Sa'adu Zakire tana da ci gaban labari
kotun magistrate mai lamba 15 karkashin mai shari'a Muntari Garba dan Dago ta sanya Sadiya Haruna Hannun Beli a yayin da yake bayyana ra'ayin kotun mai shari'a dan Dago ya ayyana cewar laifin da ake zargin Sadiyar ta aikata laifi ne da za a iya bayar da beli dan haka ya ayyana cewar ya bayar da belin ta amma sai mutum bi sun tsaya mata idan kuma ta tsere waɗanda suka karɓi belin za su biya 500,000 kotun ta kuma yi hani da Sadiyar da mai ƙara Isa A Isa da cewar kada wanda ya ƙara yin maganar ta wata kafar sadarwa kowace iri ce har zuwa ƙarshen shari'ar tunda farko dai idan mai sauraro bai manta ba ɗan sanda ne suka gurfanar da Sadiyar bisa zargin bata suna ga jarumi Isa A Isa zargin da ta musanta wakilin mu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa an dage shari'ar zuwa ranar 14 ga watan gobe
to ga da Samira ita ma dai wakiliyar mu ne sai ba Umar Madaki za ta kawo mana labarin wata mata wacce ake hasashen cewar ita ce matar da tafi kowace mata yawan kwaikwayen haihuwa a nahiyar Afirka yanzu haka dai wannan mata tana da ƴaƴa guda 44 kuma wani abun ban takeici shine yadda mijinta ya kasa tsayawa a rungumu waɗannan ƴaƴa ciyar da su ya cika wandansa da iska ni sai ba idan kin shirya gare ki
na memu
wannan ita ce hayaniyar ƴaƴan Maryam na Batazi lokacin da take ba wa ƴaƴan nata guda 44 abincin karin kumallon safiya a kullun ƴaƴan nata sukan iya cinye rabin buhun shinkafa mai kwano 40 idan kuma biredi da shayi zasu sha sukan shanya shayi kwalla guda sannan su cinye biredi kimanin guda 200 a kowace rana
nina bana ana baba na satumu munana
15 girls and 23 boys
kuma wani abun ban mamaki shine yanda mahaifin yaran ya gudu ya barta a matsayin ta na mace da daukar wannan dawainiya ta kara da cewa a lokacin tana da kananan shekaru ta so a ce ta haifi ƴaƴa guda 6 kacal amma ko da ta haihuwa ta 6 tana da ƴaƴa 18 a wannan lokacin ta bayyana cewa makota suna taka muhimmiyar rawa wajen taimaka mata wani abin tausayi shine likitoci sun bayyana mata cewa matukar aka ce za a tsaida mata da haihuwa to fa za ta iya rasa rayuwarta
to fa wannan fa shine wani kaya sai amali Allah ya sa mu dace Yanzu kuma lokaci yayi da mai sauraro zai gyara zama dan jin ci gaban tattaunawar mu tare da wani bafulatani mai suna Usama Yarima ɗan kwashi daga can jihar Jigawa wanda yace wayar gari kawai yayi yaga ya haddace sunayen kananan hukumomi na kasar nan guda 774 kuma yace ba makaranta yaje ba ba kuma a radio yaje ba
to bari mu dawo Kano
to Kano 44 ne
to ina da ina
akwai A biyu agingi albaso akwai B hudu BB gibogoi hibici bunkure basha akwai D biyar dala doguwa dawakin kudu dakin tofa dan batta akwai F da fage akwai gigi bakwai ga yagwale gabasawa garun malam gezawa garko gorzo ha babu I babu ja babu akwai ke bakwai kabo kura unchi iro kibiya kumbozo karaye akwai m hudu mununsuful makoda madubi mingibi akwai n da nasarawa akwai r uku rano rogori mingado akwai f biyu shanono sumaila akwai t biyar ta kai ta rauni tudun wada tofa danyawa akwai yu da ungogo akwai w biyu warawa hudil baya baza
to Allah ubangi zai sanya mu dace sai ko mai sauraro ya ƙara kasancewa da mu a shirye-shiryen mu na gaba dan jin jahar da zamu dora sunayen su tare da wannan bafulatin shi kuwa malam Murtala Muhammad babban darakta a hukumar shari'ar musulunci ta jihar Kano ya bullo da wasu sabbin hanyoyi da kuma wasu sabbin dabaru na yin da'awa a fadin jihar Kano inda tsarin gabatar da da'awar tasa a wannan lokaci zai kakkabe dukkanin maguzawa da wanda basu karba addini ba su zo su karba addini har ma shirye wani jadawali na ganin cewar dukkanin wani bamaguje a fadin jihar Kano ya karbi kalma ya zama musulmi har ma yake kira da dukkanin masu gabatar da da'awa da ungiyoyin da'awa da kuma kumutocin da'awa da gwamnatin Kano ta kafa da malimai da su karbi wannan committee
a wannan taro kamar da ka gani an shirya shi ne domin ƙarfafa gwiwa da zaburarwa ga kungiyoyin da addinin musulunci da kumutocin da'awa
Allah ya sa mu dace ana kuma ana sanar da waɗanda suka samu damar cin gajiyar shirin nan wato dai na Honorable Abdullah Tahir Ahmad Alkinana wanda za a koyar da su kiwon kaji da kifi da su dawo da fam a guraren da suka karba kamar haka wato dai Murtala Muhammad Secondary School kusa da masallacin Murtala da ma unguwar Gano Special Primary School don mallakar takardar shaidar dauka a ranar Asabar da Lahadi masu zuwa. Ana ƙara sanar da al'ummar Kano cewa za a fara ba da form din koyar da ilimin na'ura mai kwakwalwa, wato dai computer, a fannoni kamar haka: Certificate in Information Technology, Diploma in Computer Maintenance, da kuma Diploma in Flashing and Unlocking, wanda Honorable Abdullah Tahir Ahmad Alkinana ya dauki nauyi. Za a raba form din a ranakun Asabar da Lahadi, kuma kyauta a gurare kamar haka: Murtala Muhammad Secondary School, sai kuma Unguwar Gano Special Primary School, sai kuma Kawaji Special Primary School kusa da kasuwar Yankaba. Sanarwa daga Abdul Karim Muhammad Kowa Naka, Director SCIT Academy. Filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Jibrin Abdullahi, wanda ya gamu da gagarumin hadarin mota har ma ya gamu da karaya mai yawa a jiki. Haka ne sanya asibitin kashi na Dala ya rubuto masa tsabar kuɗi har naira 474. Iyansa kuma sun ce suna da 150,000, da haka ake roƙon ku ya bayan Allah da ku cika masa naira 324. Sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Lawan Muhammad, shi ma dai daga asibitin Abubakar Imam Urology, inda yake neman naira 16,000 domin yi masa gwaji da kuma magunguna. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Musa Muhammadu, da yake neman tsabar kuɗi har naira 120,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki sakamakon hannunsa da ya kare kuma hannun ya zuke. Da fatan za a tara a gaza musu gaba daya.
Zo ku zo manoma, manoma,
manoma, manoma,
ba ku shawara kan aikin noma.
Masu iri da manoma,
kuma na alkama, masara, shinkafa,
masu iri da manoma,
kuma tumaturi, kabeji da kankana,
masu iri da manoma,
gero da makaras, dawar kuku nema,
masu iri da manoma.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma, ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma.
Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka: 0800-3666-8425.
Cimande, masu hada-hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Ku zo, ku zo, manoma,
ku zo, ku zo, manoma,
sai irin Cimande akwai shuka.
Kai, a'a, wannan wace irin ashana ce, ta ƙyastu, ta ƙyastuwa?
Assalamu alaikum, ina amaryan ne, tun daga gidana nake jiyo ki.
Ashana ce aka siyo min, da na ƙyasta sai kan ya murmushe, in na ƙyasta sau biyu sau uku sai kwalin ya laushi ya lankwami.
Aha, yo, wannan ina za ta yi wani ƙarko. Ga ashana gangariya one horse, wato ashana mai doki wadda aka inganta ta, ga kwalinta mai ƙwari, baya saɗewa bare ya yi laushi. Ngwagwada.
Hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama.
Wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya kare, na bude sabo, sai na ɗebo miki kaɗan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki, don haka ajiye ki ci gaba da amfani da shi.
Ai kuwa mai gida yana dawowa, zan faɗa masa ya siyo mana one horse matches, ashana mai doki domin ƙarkwanta.
Ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta Tijjani & Tijjani Nigeria Limited, Amir Investment da Mazaf Mini Depot, dukkansu a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni, shaguna da gurin ƴan tebur.
A'a, kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatur ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da bin layin markaɗe ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci, kuma da ƴan kuɗinki ƙalilan za ki samu sabon tumatirin leda na Magnet.
Daga yau, ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatirin leda na Magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari, sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu, wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer, ko wajen Kabiru mai sabulu, ko kuma a kira 081-211-99.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatirin leda mai inganci.
Focus Mobile.
Samutaka Saburin Yentuchir Wear Infocus Vive 1 Ko Vive 2 Ayo Wayoyin Infocus Na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya sayi a cikin farashi mai sauki Infocus Mobile Phones An shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa Wear Infocus Vive 1 Sauƙin sarrafawa ga wireless radio tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadi da nagartaccen Bluetooth Infocus Vive 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie like sim guda biyu da kuma gangariyar screen mai launi gata da yarika guda bakwai wannan ya hada da turanci da french da kuma sauransu da kudi naira 1600 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vive 1 ko Vive 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ana Agege dake lamba 88 Beirut Road Pacific Center anan garin Dabo ko a buga lambar waya 0720 620 336.
Kafin mu sallama ungiyar masu sayar da motoci ta kasar reshen jahar Kano wato Amdan wacce take halattacciya kuma ta samu amincewa daga hukumar custom ta kasa wata ita ce ungiya daya tilo mai magana da muryar masu sayar da motoci karkashin jagorancin Alhaji San dan tata da kuma sakataranta Alhaji Bawa Muhammad Habib na gargadin wasu mutane dake yawo guraren jami'an tsaro sunan shugabancin masu sayar da motoci ungiyar na jan hankalin su da su yi hatara domin yin hakan tamkar sojan gona ne wanda ka iya janyo fushin ungiya domin haka duk wanda yake neman shugabanci to ya jira ayi zabi idan kuma ya ci sai kira kansa a matsayin shugaba amma yanzu tana kokarin ceto ƴaƴanta ne daga halin da suka tsinci kansu a ciki ba rigima shugabanci ne a gaban ta ba sanarwa daga sakataren kungiya Bawa Muhammad Habib duka kuma anan shirin da inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai kuma ni sai ba Umar Madai Abba Isa Musa isarrafa na'ura domin sada ni da ku ni kuma Yusuf Al-Abdalla nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh